ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou.
Sakataren gwamnatin jamhuriyar Niger Abdou Dangala Dima kenan a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Prime Minister Ahmadu Muhammadu mai membobi 33 maza da mata abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan kasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shude mai ministoci sama da 40 a cewar wani mai kare muradin jam'iyyar PNDS tarayya Muhammad Abdul Kader matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika alƙawalan da Bazoum Muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar Juma'ar da ta gabata
duka wasu koke-koke da mutane suke suna ganin kamar cewa ana yin gwamnati mai mutane da yawa alhamdulillahi wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake aiki cikin gaskiya da adalci ma'ana dan Niger kai na gabas ne ne mu na kudu na arewa ne za wannan shugabanci saboda kai
kwada yake yaya ba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da kiya saboda nadin wasu ministoci a kalla 10 daga cikin waɗanda suka yi kaurin suna a gwamnatin da ta shude
tunda abun ba gado bane kuma ba su kade bane suka san abu kenan ana iya sa wasu ƴan ƙasa ƴan siyasa ka musu an ce duk an yi bincike cikin ministrori shine da muke so da shugaban ƙasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shikenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to bai zuwa gaban shari'a sai an daga a kariye shi abinda ake cewa mis-annexation kuma tsari ne wanda yake daukar lokaci
haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolle Niger ke tiza yatsa saboda fargaba a game da koma bayan da za a iya fuskanta wajen yaki da mahan da ma dukiyar kasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin
wa'ancan kin babu su bane ba su sune suka yi abin da kasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta annatin da suka wa kasa takarrun suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana kasa ba magana kawanci ake ba ana magana kasa ba magana sarri ake ba
daga cikin ministoci 33 jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancen jam'iyyin da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kudin kasa da na man fetur yayin da MPR jamhuriya ke da ministoci 5 MNSD nasara 4 sai SPR inganci kujeru 3 sannan sauran kananan jam'iyyu ke da kujeru guda kimanin mata 6 ne yake kunshi a gwamnatin ta Ahmadu Muhammadu yayin da a karon farko wani matashi Ahmed Judud ke rike da ma'aikatar kudi ta kasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger